A stick, a stone, it's the end of the road. It's the rest of a stump, it's a little alone. It's a sliver of glass, it is life, it's the sun. It is night, it is death, it's a trap, it's a gun. The oak when it blooms, the fox in the brush, the knot in the wind, the song of a thrush, the wood of the wind, a cliff, a fall, a scratch, a lump. It is nothing at all, it's the wind blowing free, it's the end of the slope, it's a beam, it's a void, it's a hunch, it's a hope. And the river band talks of the waters of March, it's the end of the strain, it's a joy in your heart. The foot, the ground, the flesh and the bone, the beat of the road, a slingshot stone, a fish, a flash, a silvery glow, a fight, a bet, the range of a bow, the bait of the well, the end of the line, the dismay and the face, it's a loss, it's a find, a spear, a spike, a pint, a nail, a drip, a drop, the end of the tale, a truckload of bricks in the soft morning light, the sound of a shot in the dead of the night, a mile, a must, a thrust, a bump, it's a girl, it's a rhyme, it's a cold, it's the mumps, the plan of the house, the body in bed, and the cat it got stuck, it's a mud, a float, a drift, a flight, a wing, a hawk, a quail, the promise of spring, and the river band talks on the waters of March, it's the promise of life, it's the joy in your heart. It is John, it is Joe, it's a thorn in your hand and a cut in your toe. A pint, a grain, a bee, a bite, a blink, a buzzard, a sudden stroke of night, a pin, a needle, a sting, a pain, a snail, a riddle, a wasp, a sting, a pass in the mountains, a horizon and moon, in the distance a shelf throws through shadows of blue, and the river band talks, the waters of March, it's the promise of life in your heart, a stick, a stone, the end of the loan, the rest of a stump, a lonesome road, a sliver of glass, a life, the sun, an eye to death, the end of the run, and the river band talks, the waters of March, it's the end of a strain, it's the joy in your heart. Ba da da, ba ba ba, sha da da ba 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 ba. Da 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 da